Hakan ya sa hukumar zabe ta Najeriya INEC take yin kwaskwarima ga tsarin gudanar da zaben saboda ya zama cikin sauki, wanda ya kai ga a yanzu ana amfani ne da kimiyya na zamani da kuma na'urar bivas dake tantance masu kada kuri'a. Jami'a a sashen yada labaru ta hukumar zabe ta kasa Zainab Baba Aminu ta yi karin bayani game da na'urar bivas.
Wata fasahar zamani ne da hukumar zabe ta kasa ta kirkiro domin tantance mai kada kuri'a, a tabbatar da sahihancin katin zaben sakati ce da hukumar zabe ta bada, a tabbatar da shi wannan wanda yazo kada kuri'an yake dauke da katin tasa ce, a tabbatar kuma yana rumfar zaben da ya kamata yayi zabe, wato rumfar zaben da yayi rijista. An fara amfani da makamancin ta ne wanda muka kira smart card reader a shekara ta 2015 zuwa 2019. Shi wannan smart card reader ana amfani da dan yatsa ne wurin tantance mai kada kuri'a. Da muka lura ana dan samun matsaloli wasu mutane da suke karkara ko mata wanda suka yi lalle ko aka safa wani inki a hannu ko wani panty sai hoton dan yatsan bai iya daukuwa, shine aka dade inganta wannan na'uran ya koma bivas, wato by model voter accreditation system, wanda ko ai amfani da dan yatsar mutum domin a tantance shi. Idan dan yatsan bai dauku ba sai a dauki hoton fuskar mutum domin a tantance shi.
A Najeriya dai mata suke da kaso mai yawa na masu kada kuri'a a lokacin zabe, kuma su ne aka san su da yin lalle daka surfe aikatau, da hakan zai iya sa na'urar ta bivas kasa tantance zanen yatsun su. Zainab Baba Aminu ta ja hankalin mutane musamman mata game da hakan.
Ina so in ja hankalin mata na su kaurace wa yin kunshi irin kunshi na gargajiya da ake sakawa lalle ko wani dais ko duk wani abu dai da zai iya dan taba hoton zanen yan yatsun mutum, domin shi wannan na'ura is very sensitive, wato abu ne da yake da tsananin fahimtar abu, saboda haka abu kadan da yake jikin dan yatsa zai iya sa shi ya kasa fahimtar yatsar mutum din. Mutane yan karkara da suke zuwa gona su ma irin wanda hannunsu te kantan nan, sai kaga na'urar baya iya tantance dan yatsar su. Saboda haka abinda dai za a iya kiyaye shi gabanin zaben, muna kira da a kiyaye musamman kamar saka lalle din ko kunshi din.
Na zanta da wasu mata don jin irin matakan da suke dauka don gujewa fuskantar duk wasu kalubale na tantancewa a lokacin kada kuri'a, ga kuma abinda suke cewa.
Sunana Nasira Abubakar, zan yi zabe da ke zuwa na 2000, ba zan yi lalle a hannuna ba, zan tabbata ban yi ayyukan da zai kodan min da hannu ba domin su card reader da sauransu su in samu a tantance ni ranar zabe.
Sunana Hawwa Ahmad, ai in kin ji zabe ma daya kenan, ai na riga na yi damara, kuri'a ta na riga na gyara ta na mata kyakkyawan adani, ranar zan zabi wanda nake tunanin zai min adalci a kasa. Kin gani, saboda ina da kishin abu kuma ina san abu, idan aka ce miki zabe ya rike saura wata uku, to ko inda lalle yake ma bana son kusanci gurin, saboda kar ya bata min agenda ta.
Sunana Ubaida Malami, zan yi zabe insha Allah, zan dauki mataki duk wani abu wanda na san in zan yi tamfirin ba zai kaccirin ba zan taba shi ba, saboda ina so in zaben makaina inti na.
Ana sa ran fara gudanar da babban zabe ne a Najeriya a ranar 25 ga watan gobe. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.